na bujumbucin ni waka ganin mafakarka dan umma dogarin yan sarki dan umma maganin masu badala kazamin babba bashi zama a dangin mulkinka gaishe ka makwaikwayar masarautu Allah kare baya daga banka dan abdu daukawa san alafiya alafiya alafiya
yo murna da shekaru 40 da biyar akan karagar mulki Jade ni san kwana Allah kare lafiya da karama dan bayar rokari mun saiki
mai martaba magajin dabu taka lafiya a sanna a sannu dan abudalla mai tawayan masu Sarki Allah ka arni san kwana
Mai martaba magajin dabo Taka lafiya a sanna a sannu Dan abudalla mai tawayan masu Sarki Allah ka arni san kwana
Sataru kaliki mabuwai Ala yayina fai yabo bashai Zantika alaka wadani wabani Hayin kaliki wani mabuwai Ala karaka yadani yabula Allah kai dadin salati dubai
Allah
Muhammad a alihi da sahabi
Allah
horo ga wa asubauta awai
Allah
arna ku da masu tsobo awai wai tsani na da san saza na dubai
dan abudalla mai tawayan masu
Jata tawa itikaga kanawa Batin alaka wadana kechika sawa Talipang hawa azuwa nasarawa Wani sauda dora idana chewa Hawanda ushe zankida sanawa Nawa kuzo kuji kujerwa Tarihi aya una mai mai tawa Mijang hankali ida ila mantarwa Al-adumu kwe abumbirgiwa Alasa kuji inwa kuosawa
Dan abudalla mai tawayan masu
Zana wai waya nasarawa Shikaru kusan dari da darawa Zamanin Abbas sarki na Kanawa Gidan shi taimake zuwa gaisawa Sidan kantare shi dan gaisawa
Mai martaba magajin dabo
Bada safa sai hawan nasarawa Zuwa residen ta hawa su kanawa Daga nan sai ki iya na za a gawa Digiran bauba'i in na kanawa da masara mako a dangaisa
dan abdulla mai tawayan masu sai Allah kare ni san kwana
ba ni sauka shekaru uku waya irum faza amani sa abaya kabun osuma no podio okujia baboya taho na magarfu kujia tajdid islami Shehu magili yazo alkariya Shehu ya zagaya a cikin zawiya Ta wajen tsohuwar mayanka a kujiya Sai yayi al'ajab da tahmidiya Samu wanzuwar Muhammadiya
Dan abdulla mai tawayan masu biyar akan karagar mulki Allah kare jaje ni san kwana Allah kare lafiya da karama kun tambaye rokari mun saiti
sa ayyukan addini ma abocin kusantuwa da masani yasa an kai wa shehu addini tsararren gida abun so a gani bani sau a can akan masagi
dan abdulla mai tawayan masu
daga karshe zauren tudu fayadao shine ya zama usul da ya jawo yado na sharfu ta kada ta kawo asalin salsalar sharifai kawo har ana ɗaya ƙasa a suna da ɗaya lo fasal salar hawan fani so Allah sa ku ga an karku yin so ala ko awu ubayayo on so na barin da nayi zaya mayan so kanta aliye fun hawan fani so
dan abdulla mai tawayan masu
shekara a dari can baya mai dori na hamsin uku baya aka faru hawa ana daushe kujiya asali shamaki na sarki kujiya sarki osowa anu mai alkunya
mai wata ba magajin damu
shine yayi hawa na sallababba shamakin sabai fa samu zuwa sunan shamaki ina sarki babba daushe an kace lakabba wai ba ba shi da lafiya akai wai je ba
dan abdulla mai tawayan masu san kwana
samun lafiya ta daushin sarki sai ya azama a ta gaida saraki je gaisuwa a fadar sarki yace an hawa na jin jiki makana ka in ji babban sarki
mai martaba magajin dawo ta ka lafiya a sanna sanu
jufa asalin hawan da wushan kuwa sanan bayyano hawan da abarku ana aro na hankali kunnuwan ku tun asalin sarauniyar ingilar ku ta je indiyan ziyaran baku
dan abdulla mai tawayan masu sai ki allah karni san kwana
sai suka karrama ta an kai wiki suka azata bisa doki idan ki salasala da zame mana biki domin karrama ga dukkan baki ji hawan biki na dama a doki
mai martaba magajin dawo ta ka lafiya a sanna sanu
sai fa hawan durumin shura saraki kewaya ana gonar sarki kamar isuwa a Hadeja saraki tarihinsa ya baje a saraki ba a yin hawan a yawa a saraki
dan abdulla mai tawayan masu sarki allah karni san kwana
zan yi batun hawan gogel kuma mawa nan masana a da na kanawa bakar ɗa'yan saraki kanawa lokacin da za a fafa a tawa gogel can ake zuwa koyewa
mai martaba magajin dawo
kuma da ana hawa na musamman duk sallah akai ziyara a din ya zan masai a tarihin ba a yin hawa a jebirin nan yala ta zama a tarihin nan
dan abdulla mai tawayan masu
hawan ɗorayi na ƙarshe kanawa Abdullahi ba yaro na kanawa shi ya assasa shi don hutawa gandu ne guda da shi ya kajewa mun kewarsa ku ije kanawa
mai martaba magajin dawo ta ka lafiya a sanna sanu
mai mulkin Kano a dan alƙariyu amma yaraba ya goyo ga marayu malafa ta saraku nan alƙariyu mai naɗin da ya ukwace yuyu sarki maganin miyagun mayu tsafi ba shi cinka don alhayu gatan makarantun islamiyu na sake kiranka goyon marayu mai ɗebe hasan marasa shintanyu allah ƙara lafiya alhayu
su sai ki Allah kare ni san kwana
ala kan nawi ne fa kanawa ki sautin yabo da alkinta taska ce tarihin kanawa karku sake ya zama abin shekewa hado mun rena adamin jemawa
mai mai ta ba magajin dawo ta kala biya asanna asanna yau murna da shekaru 40 biyar akan karagar mulki Allah kare ja da nisan kwana Allah kare lafiya da karama dan bayan rokari mun saiti
mai martaba a magajin dabu taka lafiya a sanna asan
mai mai ta ba magajin dabo ta kala biya asanna asanna
dan abudan lamai ta wayan masu sarki Allah ka arni san kwana
dan abudan lamai ta wayan masu sarki Allah ka arni san kwana
abudan lamai ta wayan masu sarki Allah ka arni san kwana
dan abudan lamai ta wayan masu sarki Allah ka arni san kwana
sarki Allah ka arni san kwana
sarki Allah ka arni san kwana
Allah ka arni san kwana
sai ki Allah ka arni san kwana.